Kwanaki kalilan kafin zaɓuɓɓukan gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki a wasu jihohin Najeriya, an fara samun zafafan kalamai daga wasu jama'a, kalaman da idan ba a daƙile su ba za su iya janyo tashin hankali a tsakanin al'umma. Ɗaya daga cikin ababen da ke saurin harzuka jama'a musamman mabiya addinai shine yin kalamai game da addini, wanda kuma shine wasu 'yan siyasa ke amfani da shi don rarraba kawunan jama'a da zummar cimma burinsu. Jihar Nasarawa da ke da tarihin zaman lafiya tsakanin mabiya addinai daban-daban, a wannan kakan zaben an fara samun cece-kuce da ke rura wutar rikici da in ba a sha kanta ba za ta zame matsala. Shugaban kungiyar haɗin kan Krista a jihar Nasarawa, Very Reverend Father Sunday Emma, ya ce ba sa buƙatar wani yanayi da zai ɓata zamantakewarsu.
Nasarawa dai sani kowa ne, kaga gida ɗaya musulmi biyu ko uku, a samu Krista biyu ko uku, haka muna cidanya. So wannan abun ya zo mana da bacin rai sosai, mun gode gwamna ya dauke mataki, ya kira shugabannin addinai, mun zauna mun lance wannan, har yanzu muna lance wannan. Muna kira ga kowane mabiyin almasihu domin ɗaukaka almasihu ya jefa kuri'a bisa ga abin da ya gani, ya duba cancanta waɗanda suna so su fake da addini kuma domin su cima burinsu, muna addu'a Allah ba su ganewa.
Shi ma sakataren kungiyar jama'atu Nasrul Islam a jihar Nasarawa, Imam Muhammad Ali, ya ce suna kan faɗakarwa kan zaman lafiya.
Nasarawa ba mu taɓa faɗa na addini ba. In ma akwai wani faɗa da aka yi a Nasarawa bai wuce ta ƙabilanci ko kuma manoma da makiyaya ba. Saboda haka duk maganganun da ake faɗa akan maganan addini da sauransu wani abu ce wanda insha Allah ta'ala mu jihar Nasarawa ba za mu yi shi ba. A masallatanmu dai kamar mu musulmai kullum muna kira ga mutane mu sani cewa abinda zaman lafiya bai kawo shi ba, tashin hankali ba ya kawo shi.
Gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sule, a taron da ya yi da masu ruwa da tsakin jihar, ya ce kamar wasu jihohin Najeriya suna zaune ne da junansu da ke da bambancin addini.
So we cannot afford in any way whatsoever to begin a religious war in Nasarawa state.
Ya ce ko ma menene ba za mu fara yakin addini a jihar Nasarawa ba.
We cannot allow politics to divide us.
Ba za mu bar siyasa ta raba mu ba, don haka gwamnan ya roƙi sarakuna, shugabannin addinai da na al'umma su yi huɗubar zaman lafiya wa mabiyansu. A jihar Plateau ma an samu irin wannan cece-kucen, wanda ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PDP Barista Caleb Mutfan ya ce jama'a su kwantar da hankulansu.
Ina so in ba duk al'umman Plateau kowa ya kwantar da hankalin shi. Za mu yakacin kokarinmu domin kasar Jos ta zama kasan kowa, ta tabbatar da cewa duk wanda yake zaune cikin Jos ya yi rayuwar shi a cikin lumana, a cikin kwanciyar hankali.
A shekarun baya dai irin waɗannan kalamai marasa daɗi sun haddasa mummunan rikicin bayan zaɓe da ya kai ga rasa rayukan jama'a da dama da salwantar dukiyoyi masu tarin yawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.